Duk da cewa Najeriya na da yawan al'umma sama da miliyan 200, an samu wadataccen allurar rigakafin cutar ta COVID-19 da aka kawo kasar. Sai dai ya zuwa yanzu dai kashi 2.6 ne kawai na adadin waɗanda suka karɓi cikakken allurar rigakafin da ake bukata. Dalilin da yasa cibiyar ta SIDAD gayyato kwamishinonin lafiya daga jihohi 19 na arewacin kasar zuwa Abuja don bayyana kalubale da nasarori da jihohin su ke fuskanta yayin aikin bada allurar rigakafin. Yunusa Zakariya shine babban shugaban cibiyar ta SITAT.
Mun lura cewa a cikin su ma'aikatu da hukumomin da suke gudanar da wannan allura akwai dan rashin fahimta tsakanin su, ko kuma in ce akwai kishi tsakanin su, saboda haka wannan abin yana kawo koma baya. Wato ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna, suna tafiyarwa da ayyukan tare, ba kowa yayi nan wani yayi can ba.
Jihar Zamfara, wacce ke da yawan al'umma sama da miliyan 9, na daga cikin jihohi da suka samu nasara wajen samun adadi mai yawa na waɗanda suka karɓi allurar rigakafin corona, duk kuwa da matsalolin rashin tsaro da jihar ke fuskanta, kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Aliyu Abubakar Tsafe ya bayyana.
Mu a jihar Zamfara muna cikin jihohin da suke kan gaba, musamman a wannan yankin namu na jihohin Arewa. Jihar Zamfara ta wuce jihar Kebbi. Jihar Zamfara ina jin muni na 6 a wancan sati da ya wuce, muka matsa kuma muka zo na 5. Babu ko shakka, kusan ina jin jihar Jigawa ne kawai take gabanmu. Kamar yadda nace, mun yi ma mutum 272,000 allura kashi ta farko kenan. Haka mutum 72,000 sun karbi kashi na 2, wanda yake mutum 16,107 sune suka karbi allura ta karshe da ake cewa booster, wanda yake mun yi tsari cikin watan 3 na ita wannan shekarar ta 2022. Muna tsammanin mu yi ma mutum 2,800,000 da wani abu wannan allura ta rigakafi a wannan jiha ta Zamfara.
Wasu dabara kuka yi wajen samun wannan nasara ne?
Wannan dabara bata rasa nasaba da na farko su jami'an kiwon lafiya wanda suke kula da wannan aiki, musamman shi sakataren zartarwa na ita wannan hukuma ta State Primary Health Care Board, irin zimma da kokarin da yake da shi. Na biyu, duka ya ta'allaka ga gudunmuwa da kuma goyon baya da shi mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya ba wannan shirin, wanda yake a kowane lokaci yana bibiya, yana kiran shugabannin kananan hukumomi, sarakuna da ita kanta ma'aikata da ke wannan aiki, wato primary health care, da mu kanmu ministry, musamman ni commissioner, wanda ke kowane lokaci yakan bugo waya ya ji ina aka samu matsala, kuma ina ne aka samu nasara, domin a hada biyu kuma a gani menene za a yi.
To duk da cewa akwai sauran aiki a gaban wasu jihohin wajen samun haɗin kan al'umma don karɓa allurar rigakafin, a cewar Dr. Selin Laura da ke zama daraktan lafiya ta jihar Adamawa, gwamnati na iya kokarinta.
Gwamnati tana iya kokarinta akan yaki da wannan ciwo, yanda tana tabbatarwa wannan vaccine din yana nan a yalwace, amma mutane don su dauka. Sannan ana gwamnati tana biyan ma'aikata don a yawo a wayar da kan mutane game da amfanin wannan vaccine, domin da zai kare mutane daga wannan ciwon COVID din.
A watan Janairu ne gwamnatin kasar Amurka ta bada tallafin allurar rigakafin corona na Pfizer miliyan 3.2 ga Najeriya. Sai kuma a Litinin din nan da ta gabata ne, gwamnatin Najeriya ta amshi kyautar allurar rigakafin COVID-19 na Johnson & Johnson karo na farko daga kungiyar tarayyar Turai miliyan 2 a kasar. Kuma ya zuwa yanzu jihar Nasarawa ita ke kan gaba wajen mafi yawan adadin mutanen da suka karɓi allurar rigakafin cutar a fadin Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.